أرومرض الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا.
مجرى الخيرة شو إذا لما تبحث كما نور الحق ويقبع تروى ما لم تجاني إسماعيل خليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. موضوع من يوم شيني مدرر تيرا شيخ إبراهيم إنياس دمنا حزنسا كشي نبيو أكشي نتايا من تتونا تاريخ جدن شيخ إبراهيم da tarihin mahaifinsa mun taba wata magana kadan kuma daga bancan haihuwarsa. To a wannan kashi na biyu za mu ci gaba da magana akan haihuwar Shehu Ibrahim da inda aka haife shi da kuma tafuwarsa da kuruciyarsa da kuma samartakarsa insha Allah. Wannan maudu'i kufan dukkansa tarihi ne, dan haka akwai buƙatar ƴan uwa su bada gudunmawa idan sun ji wani abu an tsallake ko kuma wani abu an faɗe shi ba haka ba. Duka dai tarihi ne muke karantowa, amma babban abu shine darasi da zamu dauka daga ciki da kuma mu ji haƙiƙanin yaya manhajin sa yake, musamman a wannan lokaci da abubuwa suke ta zuwa sababbi kuma manya suna ta tafiya. Dan haka shine muka ga ya kamata mu dauki wannan mabu'in a mu tattauna shi. To mun za mu tashi akan bancan haihuwar Shehu Ibrahim. A mun faɗa cewa Shehu Ibrahim a baya an haife shi a 1900 daidai, kuma a wannan shekara a mahaifinsa yayi ƙaura daga cikin a garin Kaula, daga garin ƙauyen garin Kaula shine inda aka ce wa Taiba, ya tashi ya koma Gambia. To a wannan shekara 1900 daidai na miladiya, wanda ya daidai da 1318, to a wannan shekara aka haifi maulanmu Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Inyab. An haife shi a cikin watan Rajab, 15 ga watan Rajab aka haife shi. Duk da wasu masu tarihi suna cewa a'a an haife shi ne a 1902, ya kama an haife shi kenan 1320 na hijira. To amma wannan zancen ba shi ne ya fi inganta ba, wanda ya inganta shi ne an haife shi 1900 daidai, shi ne 1900 kenan, shi ne a hijira kuma 1318 an haife shi a garin Taiba, kamar yadda muka faɗa inda aka cewa Taiba in Yasin, anan aka haifi Shehu Ibrahim Allah ya dare shi. Kuma wannan garin Taiba a alƙarya ce, ƙauye ne a yankin inda aka cewa Finsalim, anan kufa da garin Kaula. Kaula shine babban gari, to alƙarya ce daga jikin wato garin Kaula, wanda yake bai da nisa, ana cewa bai fi kilomita 60 ba ko kafa da haka ma tsakaninsa da garin da ainihin cikin garin Kaula. Kuma asalinta alƙarya ce da ake ce mata ta ba a yaren wolfu, ma'ana shi ne kamar yadda suke fassara ta ba ɗin nan, cewa wai wanda ya kofa ya tafi, sunan gari ne kamar yadda muka fande sunayen garuruwa, kowanne yana da izuwa da irin asalinsa da tarihinsa, to shi ma haka yake sunansa ta ba. To shi Shehu Ibrahim Allah ya yarda da shi, shine ya canja masa suna tunda ya kufa dacewa ta ba a yaren, to sai canja masa suna zuwa ga Taiba, saboda koyi da garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Madina. Wannan ma kadai yana ƙara nuna soyayyarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To shikenan Shehu Ibrahim a wannan gari aka haife shi. Kuma Shehu Ibrahim ya taso a cikin gida na ilimi, kamar yadda muka faɗa a tarihin mahaifinsa, da addini da tsantsan da kai da kankan da kai da kuma gudun duniya da sufanci da kuma dariƙar Tijjaniya wannan gidan a irin wannan gidan Shehu Ibrahim ya fito kuma dangin Shehu Ibrahim sun gaji kula da Alkur'ani dama can gidan makaranta Alkur'ani ne tun iyaye da kakanni da kira zuwa ga Allah da kuma yin kokari a cikin yada ilimi wannan duk wanda ya san wannan to ya san tarihin Shehu Ibrahim a haka gidansa haka yake kamar yadda muka faɗa cewa masana tarihi suna daga nasabar dangin Shehu Ibrahim har zuwa ga babban sahabi Uqba ibn Nafi wanda ya kawo addinin musulunci yankin mu nan na Afrika to kuma Shehu Ibrahim kamar yadda muka faɗa bayan an haife shi a cikin shekarar da aka haife shi mahaifinsa ya yi tafiya zuwa ga kasar Gambia to kuma abinda muka manta mu faɗa ba da kasar Gambia nan a hanyar fata ana faɗa cewa a hanyar fata zuwa haji ya biya ta kafan Murtaniya ya haɗu da malamai waɗanda suke ɗan dangin Idawa Ali shi mahaifin Shehu Ibrahim kenan waɗannan ɗan dangin Idawa Ali ana cewa wasu suna cewa sharifai ne wasu suna cewa a ba sharifai bane ba sun yi dai auratayya da sharifai amma su asalin dangin Idawa Ali babban dangi ne na ilimi da addini da kuma ɗabi'ar Tijjaniya amma ba sharifai bane ba a cikin su dai akwai inda aka samu sharaffa ta shiga ciki wasu kuma su tarihi suna cewa sharifai ne to ala ayyi halin dai gida ne na ilimi kuma family ne wanda yake babba to ya samu alaka da su domin Shehu ne na ɗabi'ar Tijjaniya da haka sun zama suna yawan zuwa ziyararsa a gidansa domin suna da alaka manya-manyan shehu na Murtaniya da ma na Morocco can kasar da ya je to suna ziyarar wannan zawiya tasa da ya dawo ya kafa ta a cikin garin Kaulaka to kuma Shehu Ibrahim ya taso a gaban mahaifinsa anan ya haddace Alkur'ani ya koyi Alkur'ani kuma Shehu Ibrahim ya labinci mahaifinsa ya yi karatu a tare da shi kuma kamar yadda masu tarihi suka tabbatar a tarihin Maulana Mushayul Islam wato mutum ne da ya taso mai himma da kuma kokari cikin hasalar da ilimi da kuma Allah ya bashi kwakwalwa da mauhiba na fahimta mai ban mamaki Shehu Ibrahim yana da wannan kuma ya taso a gaban mahaifinsa ya yi karatu a bayan Alkur'ani to kuma ya karanta ilmai a gaban mahaifinsa ana cewa ya karanta a lawwali da sani in an ce lawwali da sani kamar yadda muka sani muktasarul khalil kenan akwai awwal din akwai sani to ya karanta a gaban mahaifinsa wasu suna cewa ya Alkur'ani ya karanta wannan shikenan abin da yake to amma kuma akwai zance da yake mafi inganci a yayi karatu mai zurfi a gaban mahaifinsa anan ne ya karanta dukkanin ilmai na tauhidi da kuma a ilman fiqh akan mazhabar malikiya da ilman da kuma ilmai na sufanci an ce ya karanta risala a gaban mahaifinsa da kuma dan ashir wanda aka sani wanda dan ashir wanda ke mushilul mu'in ya karanta kuma kitabul waraqat na imam al-juwayni wanda yake a cikin usulul fiqh na malikiya ya karanta muwatta sannan ya karanta ilmai na yaran larabci na adabi da kuma nahwu sannan kuma na ajrumiyya da kuma muqamatul hariri sannan ya karanta falsafai na sufanci a gaban mahaifinsa kamar hikamul ada'iyya na ibn abdillah as-sakandari sannan kuma ya karanta jawahirul ma'ani na Sheikh Ali Harazmi sannan kuma an ce ya karanta munazzil muridi a gaban babansa wa'annan dukkan ilmai ne da suke shahararru a kafar Afrika kuma gidansu gidan malamai ne shi yasa wasu masu tarihi suka furin jayar da wannan zancen yayi gauna yayi wa'annan karatuka wanda su ne mabadi wanda kowa zai karanta kuma da ma gidansu gidan ilimi ne da kuma yayyansa da ƴan uwansa baki daya dukka sun yi wa'annan a gaban mahaifinsu gidansu gidan makaranta ne ana cewa kuma Shehu Ibrahim ya karanta wato mabadi na ilimin tafsiri bai karanta amma ya fara koyon ilimin tafsiri a gaban mahaifinsa amma an ce bai karanta baki ɗaya ba ya dai fara koyon ilimi a gaban mahaifinsa wanda daga baya mahaifinsa Allah ya masa rasuwa a cikin 1922 mahaifin Shehu Ibrahim a yarasu to kuma bayan mahaifinsa a yarasu to tun kafin mahaifinsa ya rasu Shehu Ibrahim baki suna zuwa gidansu manya-manyan malamai musamman da yankin Murtaniya da Gambiyan wato gida ne na malamai wanda malamai suke zuwa to dan haka tun anan yana da alaka da manyan malamai da baki da suke zuwa akwai babban aminin sa aminin mahaifinsa shine wanda aka ce masa Ashakul Dahad ɗaya ne daga cikin wancan family da muka fada na Idawa Ali wanda suke a kasar Murtaniya wanda aka ce masa Shurafa to yana samu amini ne na Sheikh Abdullahi kuma yana ziyartar sa kuma da shi Sheikh Abdullahi da shi Sheikh Wuldahad da wasu daga cikin shugunai a wannan lokacin suna ta tunani akan wane ne sahibul faiba kamar yadda zamu zo a gaba idan mun zo bancan faiba to an ce wannan malamin yana daga cikin wanda ya fara ishara tun Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yana yaro to ya fara ishara izuwa ga cewa ya ga alamun wannan yaran kamar ya bambanta da sauran sa annisa domin yaran ta ba irin tasu bace ba da kuma yana ganin kamar akwai wani lamari a tare da shi kamar yadda muka sani Allah ta'ala idan bai yi mutum to shirya shi yake idan bai yi annabawa ko waliyai ko wani abin da mutum da Allah zai yi tare da wani mutum to ba ga Allah ya shiryar da wana Allah ya tanadi wannan mutumin kuma Allah yana iya nuna wasu bayin Allah su ga wannan alamu daga cikin wannan tun mutum yana yaro to da haka Wuldahad yana daga cikin wanda ya fara cewa lallai akwai lamari a tare da wannan yaron ya fara ganin wasu alamu musamman Shehu Ibrahim ya tafi mutum ne mai kaifin basira sosai na ban mamaki wannan tafa wasu mutanen suke cewa saboda kaifin fahimtar sa suke cewa ma ai gaba ɗaya ma bai yi karatu ba kawai ilimi ne da dunni to bai yi Allah ta'ala ya ƙara masa ilimi da dunni wannan dama akwai shi to amma dai gidansu gidan makaranta ne yayi karatu in ma zama dai ya tare da mahaifinsa ya ji su to Allah ya bashi kaifin basira cikin rika ilimai to Shehu Ibrahim ya tafi a ya koyi duka wannan ilimai kuma tun yana karami to fa ya fara nuna malanta ma'ana aka fara ganin malanta a cikin a tare da shi domin tun yana dan karami yana shekara bai fi 21 ba ya rubuta farkon littafi da ya rubuta Ruhul Adab wanda yayi shi a kan sufanci da kuma a dariƙar Tijjaniya wannan ya nuna cewa lallai Shehu Ibrahim malami ne tun yana karami to sannan kuma bayan mahaifinsa ya taso to Shehu Ibrahim yana tare da mahaifinsa bayan ya rasu to akwai dan uwansa shine Khalifa Muhammadu Khalifa wanda aka bashi a khalifanci na mahaifinsa wanda yake rike da gidansu kenan to Shehu Ibrahim bayan mahaifinsa ya rasu lokacin da mahaifinsa kamar yadda muka faɗa a baya manomi ne yana yin noma mai yawa da gaske to sannan bayan ya rasu to aka raba gonakinsa to Shehu Ibrahim shine ya samu wannan gona da ake ce mata Kosi gadar ta yayi daga gun mahaifinsa bayan da an raba gado shi ya zabi wannan kuma Allah ta'ala ya bashi ta tafado a cikin gadansa ya mallake ta wanda ba mu zo magana ana wannan gona wannan wanda take a ƙauye wuri da ake cewa a Kofi to haka Shehu Ibrahim ya tafi to bayan nan bayan mahaifinsa ya rasu to Shehu Ibrahim ya zamana yana da ɗalibai ya fara koyarwa yana koyar da ɗalibai karatu kuma mutane suna fadar ban mamaki a cikin koyarwarsa da iliminsa mutane suna mamakin iliminsa gashi dai kowa ya zo ya yi karatu duka ƴaƴan a Sheikh Abdullahi Inyas mahaifinsa a gabansa to amma yana da ilimi da kaifin basira hatta wajen koyarwa da iliman da yake koyarwa tun yana yaro to mutane fa suka fara tururuwa a gunsa wanda daga baya bayan da son mahaifinsa ya tashi ya koma wannan yanki da ake cewa a garin Kofi anan ya ci gaba da koyar da mutane kuma daga baya ya zo ya fara yin tafsiri wanda tafsiri a wannan lokacin to yana da cin abinda shine man shine in an dauko manhaja ta karatu to ilimin tafsiri shine na ƙarshe a wannan lokacin to Shehu Ibrahim Allah ya yarda shi ya fara yin tafsiri an ce tafsirin ma ya nema a ara masa da zai yi tafsirin to yana koyi tafsiri a can gurin garin da yake da kuma dalibansa aka hana shi aran tafsirin saboda an ga yanayin almajiran da suke bin sa ba na dai a irin na gira aka hana shi Shehu Ibrahim ya je ya zauna ya fara yin tafsiri ba tare da a lokacin ana karanta a tafsir dalalaini sai Ibrahim yaje ya zauna ya karanta babu tafsirin yayi tafsiri mai ban mamaki na ilimi ya rinka fitar da ilimai ba tare da ya rinka tafsiri ba lalle wannan ya jawo shi Ibrahim amfakuwa a cikin dukkanin kaulat cewa to fa lalle lalle Ibrahim fa malami kowa ya yarda cewa lalle kan kowa ma yanzu ya yarda malami ne na gaske domin an sha mamaki cikin irin yadda ya gabatar da tafsiri ba tare da littafi ba wanda a nan lokacin duka manyan malamai ana amfani da tafsirin dalalain ne kuma ya nema ara masa ma ba aramar ma wanda zai yin ba tunda a lokacin babu yawan bijabijal tafan ba a samu wannan ba sai Ibrahim ya zauna yayi wannan tafsiri ban mamaki wanda ya jawo masa amfakuwa to wannan a take take nan zamu tsaya anan sai kuma a gaba idan mun ba mu dora daga ci gaba da koyarwarsa da kuma magana akan fara da izinin Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku tijjan Isma'ila Khalifa.